بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ننقولون ليتشي فالأقسام على هذا ستة. إيكا مثال ما وقعت إلا في الإسناد ولم تقده مطلقا. في نبيكما ومثال ما وقعت إلا فيه في الإسناد وتقده فيه دون المتن. مثال أبند إلا تاشيكي تشيكي كما تيسوكا أتشيكين سندن كدي أما بند متني. Ta shiga cikin sanadi amma tai suka akan shi amma matani bata soke shi ba. Yace ma masalabi al-musannif ibdal rawi thiqa bi rawin thiqa. Misalin da musannif ya bada shine musanyar da wani marawaici thiqa da wani marawaici thiqa. Mafi yawanci wanda sunan sa yazo daya. In ibdal thiqa bi thiqa ne bai da matsala dan a cikin ya taba sanadi dai a wajen cikin matani kuma bai shahi matani ba. Inda a ce ibdal rawin thiqa bi da'if ne shine zai yi tasiri a cikin matani. Wahu bi qism al-maqlub al-yaq. A kira shi da al-maqlub shi yahi dacewa. Fa in ubdila rawin da'if bi rawin thiqa wa tabayyana al-wahm fihi. Yace idan an musanya marawaici mai rauni da wani marawaici thiqa kuma sai ya bayyana cewa kuskure ne aka yi, ne ta istazal maqaduhu fil matan aidan, to wannan suka sai ta bada har cikin matanin ya zama tilas sai ta soke tunda an samu matsalar marawaci rauni da mai rauni ne da mai inganci aka hudda mai raunin aka mai inganci aka sa mai rauni yana zata yi suka hatta da matani illa mai kullahu tariqun ukhra sahiha, in bai da wata hanya mai inganci in ta wannan hanya kada ya kawo, amma in yana da wata hanya mai inganci sai ya zama wannan ba ita bace abin dogaro. Yace wa min agmad zalika an yakunu da'ifu muwafiqan li siqa fi na'atihi, abin da yake gumudi a cikin wannan ya zama na an samu rawi mai rauni kuma sunan shi ya dace da sunan wani siqa har ma sufashi har sufashi ma ta zo daya. Yace misali zalika ma wa qali abi usama hammad ibn usama al-kufi, misalin wannan abin da ya abku ga babban malami usama Hammad ibn Usama al-Kufi ahadu siqat, ɗaya daga cikin siqat. Ana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir wa huwa min siqat ash-Shamiyyin, shi wannan yana daga cikin siqat na garin Sham. Qadim al-Kufa, ya zo Kufa, fa kataba anhu ahluha, yan garin Kufa suka rubuci hadisi wajen shi. Wa lam yasma aminhu Abu Usama, amma Abu Usama bai ji hadisi daga wajen shi ba. Summa qadima ba'da zalika al-Kufa, sannan kuma bayan haka Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim ya gabato Kufa. Wa huwa min du'afa Shami, shi kuma yana daga cikin masu raunin hadisi na garin Sham. Kaga sunan shi yazo ɗaya da wancan wanda yazo a wasu shekaru can daga baya da suka tahiyyaru na suka wuce. Fa sami'a minhu Abu Usama, sai Abu Usama ya ji hadisi daga mai raunin a wancan mai ingancin da yazo bai ji ba, amma daga mai raunin da yazo daga baya sai ya ji. Wa sa'alahu an ismihi, ya tambaye shi game da sunan shi, fa qala, sai ya ce Abdurrahman ibn Yazid, sunan shi Abdurrahman ibn Yazid bai ira samu shi cewa ibn Tamim da a samu bambanci da wancan sikakin. Fa zanna Abu Usama annahu ibn Jabir, sai Abu Usama yayi zaton cewa ibn Jabir ne wancan wanda yazo garin da farko. Fa sara yuhaddisu anhu, sai kawai ci gaba yana bada hadisi, yace Abdurrahman ibn Yazid ya bashi hadisi yana tunanin cewa ibn Jabir ne, shi ko ibn Tamim ne mai raunin. Wa yansibuhu, kuma inda matsala take duka yan garin Sham ne, duka sun zo Kufa kuma suka ce daga Sham nake, shi ma wancan ya zo mai rauni ce daga Sham nake, kuma suna ya zo daya. Wa yansibuhu min qibali nafsihi, ta gaban kanshi sai ya nasaba shi ya ce fa yaqulu, sai ya ce haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, kaga shi bai ce mishi a tunanin shi ne ba da gangan yayi ba, a yadda abun
sanin shi wancan ya tawasa
wancan ya zo a yadda zai kyautata zatan kawai zai kalla. Fa waqa'atil manakir fi riwayati abi usama, sai yake samun manakir munkarai a cikin hadisan shi daga ibn Jabir. Wa huma siqatan, su kuma siqa ne guda biyu. Fa lam yafdul zalika, bai nura da wannan ba. Illa ahalul naqdi, sai ma'abuta naqdi kamar su dara gudini. Fa mai yazu zalika, suka bambance wannan wana su alaihi suka nasanta kenan. Da inda aka ga abun nan, shi wannan Usama kin yayo ruwaya ya ce haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, to an san cewa da kuskure ne. Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim ne wanda yake da'if ne ba siqa bane. Kal Bukhari, kama al-Imam al-Bukhari ya bambance da Abu Hatim da wasun su da dama daga cikin malamai sun bambanci wannan matsalar. Abu Usama daga yayin ruwaya da yace Abdurrahman ibn Yazid, to wannan akwai matsala dan saboda shi bai ga sukan ba da if in yaga abun nan kuma yake nasaba shi. Ko da yace Ibn Jabir su sun san matsalar inda take ba, ban su yarraba da cewa Ibn Yazid ibn wannan Ibn Tamim ne. Yace na uku misalu ma waqatil illa fil matni duna al isnad, misalin inda illa ta shiga cikin matani banda sanadi, wala taqadahu fihi ma bata suka su dukan su bata shahi sanadi bata soki matani ba, ma waqa min ikhtilafi alfazin kaseera min ahadisi sahihaini, abunda ya abu kudiyawa na sabani mai yawa cikin hadisan Bukhari da Muslim, idza amkana raddul jami' idan yana yiwa dukkan su a maida su ila ma'anan wahid zuwa ma'ana guda daya. Aha yau ba kun zo nan ban kun zo waje na ne mu
a biyan waje kawai na zo nan
ma a to
wancan rabin na to ta gabas na shigo na ta waran
biyo na a to to babu dai haka ma
ta na a zo ta ban shi ne da zamu muka je mu hal call burjet din ya bada mun mota ce da gatanan an kata burjet sun tsare tai an ba su kudi su kuma sun ci ba su
to
da kata kan a daidai a sama
kai ince idza amkana raddul jami' ila ma'anan wahid, in yana yiwa dukkan su a maida su zuwa ga ma'ana guda daya, fa innal qadha yantafi anha, wannan suka za ta fita daga ciki, da an samu sabanin lafazi ana samu diyawa cikin sahih Bukhari ko sahih Muslim, to wannan tana daga cikin illa amma ba mai suka ba bata suka ko dai la cikin sanadi wala cikin matani. Wa misalu ma waqatil illa fihi fil matan, misalin da abinda illa ta shiga kuma ta yi suka cikin matani, wastalzamatil qadu fil isnad, kuma ta sa tilas wannan suka ta matani sai ta yi naso zuwa ga suka ga isnadi, ma yaruhi rawun bil ma'ana allazi zannahu, abinda marawaci zai rawaito da ma'anar da yake zato ya kunu hada an kuma ya kasance kuskure ne. Wal muradu abun nihi bilabzil hadisi ghairu zalik, lafazin hadisin da ba haka yake ba, ce fa inna zalika yastazimu qadha fi rawi, wannan yana lazimtar da tilas yayi suka zuwa ga marawaci, fa yu'allilu al isnad, sai a illanta sanadi, kenan nan gurin shi ya kawo lafazin da yake tunani alhali kuma lafazin ba haka bane, to wannan dole zai suka ga sanadi kuma zai suka ga matani, da in ya kasance haka shine babu dabat din kenan, an samu rushin dabat. Na biyar, wa misalu ma waqatil illa fil matni duna al isnad, misalin abinda illa ta abku cikin wannan matani banda sanadi, ma zakarahu al musannif, abinda musannif ya ambace shi min ahadi da alfazul warida, daga ɗaya daga cikin lafazi na hadisai da suka zo cikin hadisin Anas, wayu qawluhu yake cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha, bisa ambatar bismillah cikin harkon karatu ko cikin ƙarshe, fa inna asal al hadisi fi sahihani, asalin hadisin a Bukhari yake, lafazin Bukhari shine kanu yastabtihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, shi lafazin hadisi bai zo da cewa la yazkuruna bismillah fi awwali wala fi akhiriha, wannan fahimtar rawi ce ya jona da wannan yaftatuhuna bilhamdulillahi rabbil alamin, kenan sahihin shine kanu yaftatuhuna liqira'a bilhamdulillahi rabbil alamin.
Na'am.
Wa lafzu muslim, lafazun muslim nafayul jahari la yajharuna bi bismillahir rahman fi riwayat nafayul qira'a, wa qad takallama shaykhuna yana nin al-hafiz al-iraqi ala hadha al-mawdi bima la mazid fi al-husni alayh illa anna fihi mawadi'in tahtaju ila tanbihin alaiha ila akhir kalam al-hafiz ibn hajar, ka wannan zancan al-hafiz ibn hajar ne Allahu subhanahu wa
ta'ala,
akwai butsana ce dole aka taho cikin bulugul marami ya kawo shi da wannan
sosai,
mun yi bin darasin shaya Bukhari duka mun tanawulin wannan matsalolin dukan su, la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal al-kitab, wannan illa ce ba haka hadisin ya zo ba, marwayci ne ya hade shi da ma'ana kuma ma'anar tabbayi zuwa ga illan ta hadisi, dan saboda kanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, suna bude karatu da alhamdulillahi rabbil alamin, a fahimta shi ya fahimci cewa busu yin bismillah kawai ke rawaito shi da haka nan, shi kuma nan yana nihin kore aljaharu biha ba ruwaya ta bayyana cewa la yajharuna ma kowa bane zai kunci
amma dai sanin sona da muhimmanci
ah tilasin
koyon gaguna na karanta mutane
tilasin ne dan saboda in ba wanda shi yanzu wannan irin wannan asalin shi hadisi ne sahihi duk wanda zai karanta duk wanda zai darasa sanadi da darasa matani da komin shi kawace zai hadisi ne sahihi wanda yake ma mai karama fahimta bai zurfa ba cikin ilimin hadisi aka ce mishi yana da matsala baya gane ba tunda duk inda zai bi cikin magabata har na ƙarshe har na zamani su Albani kowa ce zai sahihi ne bai da matsala komai kuma in kai ma ka iya darasatul lisani in ka bi zaka bi sanadin ka ga duka babu matsala komai a ciki to amma meye matsalar illa ce da kai a ciki wanda dama ita ba kowa yake gane ta ba ya wannan kimar da shi ne yace namazu jillintika da ta ba'd al-ahadith misalai na intiqadi ga wasu daga cikin hadisai wa bayani kaifa tudfa'u hazihi al-intiqadat da bayanin yaya ake tunkude wannan intiqadin da akai wa kaifa tunaqashi ake munaqashi so biha insha Allah tattasi'u madariku talibul hadith da wannan ne insha Allah mariskata dalibin ilimin hadisi zai tayarwata wazalika min khilal ba'd al-ahadith allati taqadaha al-imam Daruquthni 'ala al-imamayn wannan ko zai kasance ta bangaren yadda al-imam Daruquthni yayi intiqadin wasu hadisai ga al-imam al-Bukhari da al-imam Muslim rahimahumullahu ta'ala jami'an qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam hadar annabi hadisi da yake cewa taqarabuz zaman zamani zai kusanta ya fassara shi a sunan Abi Dawud shine ta kuna sanata ka shahar wa shahar kaza wata ya zama kamar sati sati ya zama kamar kwana daya zama kamar sa'a shine ta qarabuz zaman a wata fassara wa yanqusul amal aiki ya rage wa yulqashuhu a geho da kwaburu wa tazharul fitan fitunusu wasu wa yaksirul haraj kuma yaqe da kashi kashi ya du qala Daruquthni Daruquthni yake wada cikin kitabin shi at-tatabbu al-ilzamatu wa at-tatabbu yace akhraj al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sun hudu hadisin abdul a'la daga ma'amar daga zuhuri daga sa'id ibn musayyab daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya taqarabu zaman ulka shuha zuwa karshe qultu sai nake cewa ugarta ba ahmad ibn zaid abdul a'la ahmad ibn zaid yayi mutaba'a ga wannan abdul a'la kin kenan shi farkon wanda bukhari da muslim suka yi ruwaya daga gare shi malamin bukhari da muslim ahmad ibn zaid ya mushi mutaba'a wa qad khalafahuma abdur razzaq kuma abdur razzaq ya saba musu su biyin ya saba mawa ya saba ma ahmad ibn zaid da abdul a'la falam yazkur aba huraira bai ambaci aba huraira ba kenan shi abdur razzaq shi ma ya rawaito shi nafsin hadisin eh amma shi da ya taho ya kawo shi a matsayin mursal kawai daga sa'id ibn musayyab anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kenan sai sarayar da abi huraira hanya abdur razzaq wa arsalahu ya kashi matsayin mursal wai qalu ana cewa inna ma'amaran haddasa bihi ma'amar ya bada hadisi daga gare shi shi wannan ma'amar kin mai ruwaya malamin abdul a'la in kenan bil basra a basra min hibzihi daga har da shi bi ahadisin wahima fi ba'diha da wasu hadisi wanda yayi kuskure cikin su wa kad khalafahu fihi shu'aib ya saba mishi da yunus da lais ibn sa'ad wa ibn akhi az-zuhri wa rawahu an az-zuhri an humayd an abi hurairata wa kad akhraja jami'an hadisi humayd aidan dukkan su bukhari da muslim sun hudu hadisin abin nan humayd wa kasharhin wa tasyirin li ma zakarhu Daruquthni sharhi da sawara abinda Daruquthni hada Allah mishi rahama yace zan koro misali kamar haka Bukhari da Muslim
na'am
Bukhari da Muslim sai zuwan Hamish ya faɗi abinda yake nufi Abdul A'la daga Ma'amar daga Zuhuri daga Sa'id ibn al-Musayyab daga Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsan hadisin kenan wannan hanyar Bukhari da Muslim gata sai kuma hanya ta Abdur Razzaq wannan mausula ce ta Abdurrazzaq daga Ma'amar daga Zuhuri daga Sa'id kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan mursal din ya kawo shi nan inda ya sarayar da wannan Abu Huraira kenan gurin kuma hanya ta uku da hanya ta huɗu nan ta uku Shu'aibu da Yunus da Lais da Ibn Akhi Zuhuri dan dan uwan Zuhuri shahararren malami ne yana ruwaya daga Zuhuri tiyawa Ishaq ibn Yahya Abdurrahman ibn Yazid dukkan su wannan guda shiddan sun rawaito shi daga Zuhuri ya samu samaka shi a jadan ka gane inda akai ittifaqi mawadi'ul ittifaq a cikin ruwaya daga Zuhuri duka suka rawaito shi yawwa sa'annan Ma'amar ne tunda gasu daga Zuhuri suka rawaito shi ma daga Zuhuri ya rawaito daliban Zuhuri ne duka kenan dukan su wannan masu gudawa guda shiddan da suka rawaito shi daga Zuhuri daga wa suka ce daga Humayd daga Abi Huraira sabanin hanyar Bukhari da Muslim daga Abi Sa'id daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abi Huraira kenan nan gurin aka samu sabani su wannan masu yawan da suka rawaito shi ga inda aka samu sabani suka ce har zuwa ƙarshe Abi Huraira a wajen tabi'i suka samu sabani su ne sun ce Sa'id ibn al-Musayyib amma ruwaya ta Abdurrazzaq su kuma nan gurin sun ce Zuhuri ya ce daga Humayd daga Abi Huraira azuwa shi ma mausula ce kenan ya kawo sai hanya ta hudu Ma'amar daga Hammam daga Abi Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam azuwa karshe sai yana zai sharhi annazir ila tariqal ula mai kallo zuwa ga hanya ta farko raqam al-awwal kenan ta Bukhari da Muslim wasaniya da tabiyu ta Abdurrazzaq kenan yara anna madaruhuma ala Ma'amar zai ga makewayar hadisin dai akan Ma'amar take akan Ma'amar an-Zuhuri Ma'amar an-Zuhuri yine da inda aka samu sabani da malamai suna cewa dole ne ka samu inda zaka tabbatar da aina madarul hadis ina makewayar hadisin take inda dai yaje yazo dai akan wane yake fa maratar ruwayal hadis an Ma'amar wani lokacin aka rawaito hadisin daga Ma'amar daga Zuhuri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abi Huraira muttasili kuma an rawaito shi daga Ma'amar daga Abu Da'ala da Hammad wani lokaci kuma daga Ma'amar daga Zuhuri daga Sa'id a matsayin mursal ba tare da ambaton Abi Huraira ba kamar yadda yayi bayani rawa zalika an Ma'amar Abdurrazzaq daga Ma'amar Abdurrazzaq ya rawaito wa yu'idu zikrul isnadain bi sura ukhra kattali ce zan maimaita ambaton wannan inda wata sura daban Abdul A'la da Hammad da Abdurrazzaq dukkan su suna ruwaya daga Ma'amar daga Zuhuri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta bi kuma daga Abi daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Annabi kai sai an sarayar da Abi Huraira dama ila al-umba ana auda shi ba abusa ta dole da wuya yace fa ayu tariqaina arja allati usbita fiha Abi Huraira yace Abu Huraira yace wace hanya ce ta mafi tabbatuwa hanyar da aka tabbatar da Abi Huraira amil lati huzifa mina ko hanyar da aka shahe shi fa iza rajahana tariqal lati usbita fiha Abu Huraira dan muka rinjayar da hanyar da aka tabbatar da Abu Huraira kamar ta su Bukhari da Muslim kin yaku hadisin muttasil sai hadisin zaman muttasil ne kaunuhum siqatun am ghayru siqat kasance wasu amantattu ne ko ba amantattu ba wa min nahiyati sama ibaduhum min ba ta bangaren cewa wane ya ji daga wane ai hal sami'a kullu rawi min allazi rawa anhu amla ko wani marawaci ya rawaito daga wanda ya rawaito in ya ji daga wanda ya rawaito nan kenan wa izara jahana tariqul lati wuzuhu minha in muka rinjayar da hanyar da aka sarayar da Abu Huraira ya kunu sanadul hadisi mursal sanadin hadisi ne zaman mursal ne wai hukumu alal isnad bi dha'f sai ai hukunci akan sanadin da rauni qaulan wahidin akan magana daya ha zaka tamhidul nazr fil asanid wannan kamar shin huda ne ga abin nan kallo zuwa ga sanadi kenan kaga nan gurin shi nafsin hadisin ne in aka bi wata hanya daban zai zama da rauni kika ce hanya sarayar da Abi Huraira in aka sai zama na mursal mursal ko min anwa'ud da'i in kuma aka bi hanya ta wannan ta wanda aka tabbatar da Abu Huraira sai zama na muttasil ne bai da matsala ko daya wanda su Bukhari da Muslim ita ce suka huddu duka siqat ne kuma kowanne ya ji daga kowanne
Na asalamu alaikum.
Ya asalamu alaikum.
Yana da.
Yana da.
kun ga taudihin da dan bayana.
To wannan shine magabata suke duba dan su suna harrace da dukkan hanyoyin. Duk ta hanya ta zo hadisi dan yana da hanya 60 ko 70 suna da ita duka. To sai su dauko ga sun tsayo intiqadin hanyoyi wanda suka fi inganci musamman al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim. Suna intiqadi tsama da zabe cikin masu ingancin ma mafi inganci wanda ba ko wani ya musu intiqadi. Intiqadin shi dai ya sha kasa. Kamar na su da rakudini galibi. Intiqadi kin shi sai kasance su ke da gaskiya an aka ba ikanin. Abun dan gurare kadan wanda yake da gaskiya ba sai da yawa.
Duk da kasance su ke.
Su ai
ka kamar ya.
Sai ga san kare da. Duk wasu ilalken da wasu hanyoyin sun sabu.
Akaram kallon kaman albani wani da cikin rance-rance. Sai ka ga ce in ya kawo irin wanda sai ya ce amma wal mursal asah.
Ana samun wannan ai kamar an kawo shi a matsayin mursal nan katari ne aka yi dariƙa muttasila kin ita ta himma inganci amma akwai lokacin da za a samu irin wannan sabani kenan abinda yake nihi hanyar da ya zo a matsayin mursal ita ce ta hi inganci amma waccan wadda aka kawo ta a matsayin muttasil kuskure ne kenan ko zaka yi hukunci duk da inda ka buwace ita ta hi alheri ita ta hi gyara ka dan ya inganta to amma ba ta inganta ba sai zaman mursal kin shi yayi dadayen su kuma in ka ga mursal ne zaka buƙaci kuma neman mutaba'a da shawahir kin shi da su gyara shi ya zama an yi aiki da shi ko ba an yi ba nan kuma wani aiki ne da ba
inda da sai a san hukuncin
inda da kuma a san hukuncin shi wajen su malik ana suna aiki da mursal wajen su sauran su malaman kuma mursal ba su abun bikin shi wajen mazhabin malikiya to kaga ko anan gurin ake samun ko anan aka tsaya duka asalin sababin sabanin na malaman fiqhu wannan yana daga ciki wani lokacin ya kasance wani nau'i na mai rauni kai kana aiki da shi ni kuma banna aiki da shi yana yanzu duk hadisin da zai zo da hukunci in ya kasance mursal ne wasu ba za su yi aiki da shi malik kuma zai aiki da shi dan mursal a wajen shi yana aiki da shi raunin shi kai inda zai yarda shi ba yawwa asalin wannan kin su ba duka usul kin mazhabin su kowa sai ka san asalin mazhabin shi me ya gina shi akai me ya usulul fiqh kin shi da asalin da yake tahiya akai daga sun yi sabani kasancewa ga makoma inda take ko kuma wani abu in ka riga ka san asalin mutum asalin kowace mazhaba usulin da suka aza usulul fiqh kin su ko baka ga ba furu'ar su aka kawo sabanin wani abun kawai kana iya cewa Shafi'i kawai ya tahi akan kaza ko baka ga ba nasin magana ala sabili misal ka san cewa Malik yana amfani da mursal kaga wani hadisi da yazo akan cewa mursal ne yazo da hukuncin malamai sun yi sabani akai wasu sun tafi cewa suna aiki da shi wasu sun sai aiki kenan tun daga nan ka san asalin Malik kawai ka ce Malik ya tahi akan aiki da shi haka nan amalu ahlul madina da sauran su duk kowane in ka san usulul kin shi to zai baka saukin gane wannan kin shi